الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 14 ga watan Jumadal Ula hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya dace ma 20 ga watan daya shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau muna da tambaya daya dan uwa ke cewa menene ma'anar fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul a'raf ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkaru mi ma'anar wannan aya ta kunsa ubangiji ta'ala ke cewa ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum kubi abinda aka saukar muku daga gun ubangijinku menene aka saukar mana daga gun ubangijinmu subhanahu wata'ala shine alqur'ani da sunna kamar yanda alqur'ani saukar da shi aka yi to haka sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma saukar da ita aka yi wahayi kamar yanda alqur'ani wahayi ne sako ne na musamman daga Allah subhanahu wa ta'ala izuwa fiyayyen halitta manzamu manzan rahama annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam haka ita ma sunna wahayi ce ma'ana abinda manzan Allah ke fada da abubuwan da yake aikatawa shi ma sako ne daga Allah subhanahu wa ta'ala izuwa gare mu kamar yanda al-imamu shafi'i Allah ya ji kansa yake cewa naji daga malaman da na yarda da su na amince musu cewa duk inda Allah ya yi adafin hikima alal kitab akan littafi to abinda ake nihi da al-hikima ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda a cikin suratul baqara ubangiji ta'ala ke fada kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikma wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun haka a cikin wannan sura ubangiji ta'ala ke fada wadhkuru ni'matallahi alaykum wama anzala alaykum min alkitabi wal hikmati ya'idhukum bi haka idan ka zo cikin suratu ali imran لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هكا أتكن سورة النساء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما هكا أتكن سورة الأحزاب واذكروا نعمة الله واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا هكا a cikin suratul jumu'a هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الإمام الشافعي الله يجزيه يتي ناجي daga malaman da ne yarda da su na amince musu abinda Allah yake nihi da hikima da yayi adafinta akan alkitab abinda ake nihi sunna shine karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To dan haka anan da yace ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, ku bi abinda aka saukar muku daga gun ubangijinku shine alqur'ani da sunna, kamar yadda ita ma sunna saukar da ita akai wa anzalallahu alayka alkitaba, ubangijin da ya aiko ka shine ya saukar maka da wannan littafi, wal hikimata kuma shine ya saukar maka da wannan sunna. Sai yace wa allamaka ma lam takun ta'lam, shine ya sanar da kai abinda da baka san da shi ba. Wa kana fadlullahi alayka azima, kyautar Allah akan ka mai girma ce, dan haka gode ma ubangijin ka ya zama wajibi akan ka. To nan da yace ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, ku bi abinda aka saukar muku daga gun ubangijin. Mi ake nihi da mu, ana mana umarnin cewa mu bi alqur'ani da sunna sau da kafa. Duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo mana da shi na alqur'ani da sunna akan mu, wato bin wannan abu ya zama wajibi akan mu. Sai yace wala tattabi'u min dunihi awliya, kar ku bi wasu masoya min dunihi koma bayan abinda aka saukar muku daga gun ubangijin, kuma ana kar ku sake ku bi wani koma bayan abinda aka saukar muku daga gun ubangijin. Lafazin awliya jam'i ne na wali, in aka ce wali shine ma'ana wanda yake mashibincin lamari, wanda ka jibinci lamarin sa yake binci naka shine ake kira wali. Dan haka ubangiji ta'ala majibincin bayin sa ne mu'minai, haka su ma mu'minai sun jibinci lamarin ubangijinsu, kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله ولي الذين آمنوا, الله shine majibincin lamarin wadanda suka yi imani. Kaga anan kenan wane ne waliyin Ubangiji subhanahu wataala, shine waliyin, ma'ana shine majibincin lamarin. To in aka ce mana kuma waliyan Allah, ma'ana waɗanda kenan mun ji kunci lamarin Ubangiji muna bin dokokin shi sau da kafa, kamar yadda yace ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanu. Ubangiji ta'ala yace ku saurara, lalle waliyan Allah waɗanda suka ji kunci lamarin sa babu jin tsoron komai a kansu game da abinda suke tunkara na al'amarin lahira. Sai yace wala hum yahzanu, sannan kuma ba za su yi makin ciki su samu damuwa akan abin da suka baro bayan su na al'amarin duniya. Wane ne waliyin Allah? Shine malamai suka ce man jama'a bainal imani wattaqwa, duk wanda yayi imani da Allah kuma na tsara dokokin Ubangiji to wani taka ta kare. Dan haka anan da yace wala tattabi'u min dunihi awliya, kar ku bi wasu masoya kuma bayan abin da aka saukar muku daga Ubangijinku, ma'ana mi ake nihi da masoya anan, kar ku bi wani a matsayin mai baku doka, mai baku wata shari'a koma bayan doka ta Ubangiji subhanahu wata'ala. Duk wata doka koma bayan dokar Allah subhanahu wata'ala shirme ce da hayaniya. Dokar Allah ita ce doka. Ubangijin da ya halice mu shine ya tsara mana yanda dokokin da yanda rayuwar mu za ta samu tafiya daidai, a samu kwanciyar hankali, a samu nutsuwa. Shine ake nihi anan, domin duk wanda ka bi shi a matsayin mai baka doka ya shar'anta maka kaza, ya ce ka yi kaza ko ya hana ka kaza, abinda ya ci karo da shari'a to wannan ka rike shi a matsayin masoyi ka saki Ubangiji subhanahu wata'ala. Shine ake nihi anan. Don haka duk wanda zai ce maka i kaza ko ya ce maka daina kaza, to abinda ya baka na umarni na ka yi kaza ko hani, sai ka kawo shi ka dora shi akan sikeli na alqur'ani da sunna. Abin nan da ya ce ku yi, in dai bai saba ma ba dokar Allah subhanahu wa ta'ala to ba laifi ana iya yi. Abin nan da ya ce a daina, in dai ya saba ma dokar Allah, Allah ne ya ce mu yi ko manzansa ya ce mu yi, wani ya zo ya ce kar mu yi, to sai mu watsar masa da kayansa. ko ma wane ne, ko mun girman sa, ko mun kusacin sa da mu, ko da mahaifa ne. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana, yake cewa alal mar'il muslim as-sam'u wat-ta'a ma lam yu'mar bi ma'asiya, sai ce fa in umira bi ma'asiya fala sam'a wala ta'a. Manzon Allah yace na kan mutum muslimi ji da bi game da duk abin da aka ce yayi ko ya daina. Ma'ana duk abin da shugabanni za su ba mu na doka na cewa ayi kaza ko a daina kaza, manzon Allah yace to mu ji mu bi, matukar ba a umarce mu ba da sakon Allah. Manzon Allah yace fa in umira bi ma'asiya, in shugabanni ko uwaye ko wasu can daban suka ce ku yi kaza ko ku daina kaza, in dai akwai saba ma Allah a ƙarƙashin wannan umarni nasu ko hani, manzon Allah yace fala sam'a wala ta'a, ba maganar ji ba maganar bi. Kenan don haka anan da yace wala tattabi'u min dunihi awliya, kar ku bi wasu masoya koma bayan abinda aka saukar muku daga gun ubangijinku. Kenan kar ku sake ku bi dokar wani, dokar da ta saba ma alqur'ani, ta saba ma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In dai wata doka ta saba ma alqur'ani, ta saba ma sunna, to bai halatta mu'mini yabi. Amma in bata saba ma alqur'ani, bata saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, in shugabanni suka zo da wannan doka, to bin wannan doka ya zama wajibi, ko da shugabannin ba musulmi bane. Domin ita wannan doka an zo ta ne saboda maslahar jama'a. Yanzu misali, ai akwai doka ta firuj cewa wanda yake cikin circulation yake tafiya, in yazo in jaruta ta kama ya tsaya, sai in tsanwa ta kama ya wuce. Shin wannan doka a cikin alqur'ani ne Allah ya faɗa mana ko a cikin sunna manzo ya faɗa mana? Doka ce wadda aka zo da ita saboda maslahar jama'a. Shin wannan doka ta ci karo da nassi na alqur'ani ko hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Bata ci karo ba. Menene hukuncin bin wannan doka? Wajibi ne. Saba ma wannan doka, saba ma Allah ne, saba ma manzansa ne, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana. To amma yanzu inda aka zo da wata doka, shugabanni suka ce ku yi kaza, wannan abin da suka ce mu yi sai muka dora shi akan sikeli na alqur'ani ko sunna, sai muka samu cewa ya ci karo da dokar Allah, to wannan doka da suka zo mana da ita baya halatta mu yi musu da'a. Haƙƙin Allah shi yake sama da haƙƙinsu. Bin wannan doka haramun ne, baya halatta, domin ta ci karo da dokar Allah subhanahu wa ta'ala. To shi ne anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aje mana ƙa'ida, yake ce mana alal mar'il muslim as-sam'u wat-ta'a, ji da bi abu ne wanda yake wajibi akan mutum musulmi. Manzon Allah yace ma lam yu'mar bi ma'asiya, matukar ba a umarce shi ba da saba ma Allah. Kenan in aka ce kai kaza ko ka daina kaza, to ya zama wajibi ka ji ka bi, matukar babu saba ma Allah, babu saba ma manzansa akan wannan umarni ko hanin da aka baka. Sai yace mana fa in umira bi ma'asiya, in har aka umarci musulmi da wani aiki na saba ma Allah, aka ce kai kaza, wannan abu akwai saba ma Allah ko saba ma manzansa, ko aka ce ka daina kaza, wanda abinda aka ce ka daina abu ne wanda Allah ya ce kayi ko manzansa ya ce kayi, manzon Allah ya ce to fala sam'a wala ta'a, ba maganar ji ba maganar bi. To dan haka anan duk wanda zaka bi ya baka wata doka, dokar da ke akwai saba ma Allah ko saba ma manzansa, to ka maida shi cewa shine waliyinka, ma'ana majibincin lamarinka. Shine anan Allah ya ce wala tattabi'u min dunihi awliya, kar ku bi wasu masoya su ringa ba ku dokoki kuma bayan abinda Allah ya saukar muku na alqur'ani da sunna. Sai ya ce qalilan ma tadhakkaruna, kadan ne abinda kuke wa'azuwa daga cikin wa'azin da ake muku. Shine a takaice dai ma'anar ayar kamar yanda muka fahimta a ƙarƙashin abinda magabatan ƙwarai suka tafi akan ta. Dan haka kenan anan shi wanda yake tambayar, in har ma ana nihi cewa kar ku bi wasu waliyai, dama ai abu ne sananne, ba wanda ya sai ba da doka in banda Allah. Ko mun tsarkin mutum ma'ana ya ce yi kaza ko ka bar kaza, banda Allah banda manzon shi ba wanda ya sai ya ce ai kaza. Shi ma kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya ce ku yi kaza ko ku daina kaza, ba a karan kanshi bane yake cewa ku yi kaza ko ku daina kaza, sako ne na ubangijinmu yake isar mana. an gane ku, shi matsayin shi kawai dan aike ne, baye da nashi kawai isarwa ne yake, kamar yadda Allah ya faɗa mana kuli inna ma unzirukum bil wahyi, ce da su ku san da cewa kadai ina galgadin ku ne da sako na Ubangiji na, kuma haka Allah ya wanke shi game da san zuciya, wa ma yanqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya furuci game da san zuciya, duk abin da yake faɗa yake cewa ku yi kaza ko ku daina kaza bai zamanto ba face wahayi ne da ake yi masa daga gun Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala. Haka kuma yake faɗa mana a cikin hadisi sahihi, yake cewa ala wa inni utitul qur'ana wa mislahu ma'ahu, ku saurara, manzon Allah ya ce an bani alqur'ani da kwatancinsa tare da shi, ita ce sunna. Kuma haka a cikin wani hadisi ingantacce, manzon Allah yake cewa kar a samu ɗayan ku yayi kishingide ya harde akan kujerarsa, a zo masa da wani abu wanda nace ayi ko a bari, yace a ku rabu da mu, mun wadatu da alqur'ani, alqur'ani ya ishe mu. Manzon Allah yace ala ku saurara, wa inna ma harrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mislu ma harrama Allah, ku tabbata cewa duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta to daidai yake da abinda Allah ya haramta, haka duk abinda manzon Allah ya ce ku yi daidai yake da abinda Ubangiji ta'ala ya umarce ku. Domin Allah ya faɗa mana man yudi'ir rasula faqad aqa Allah, duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tabbas ya bi Ubangijin da ya aiko shi. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun tsaya ƙarshen hadisi na Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, Allah ya kara musu yadda, daga mahaifinsa Abdullahi ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya faɗa, yake cewa ni'imar rajulu Abdullah, manzon Allah ya ce ma dalla da mutumin ƙwarai Abdullahi, law kana yusalli min al-layl, manzo Allah yace ina ma a ce wato yana tashi a cikin dare yana sallah. Sababin gangarowar wannan hadisi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda Ibnu Umar Allah ya kara musu yadda yake cewa kana rajulun fi hayatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ru'ya qassaha ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar yake cewa akwai wani mutum a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yayi mafalki to yakan zo ya kissanta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan mafalki da yayi, ma'ana ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin wannan mafalki da yayi. Ibn Umar sai yake cewa fatamannaitu an ara ru'ya fa aqussuha ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace sai na ringa guri cewa ina ma a ce nayi mafalki nima na zo na fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace wa kuntu rajulan gulaman shaban, yace wa kuntu gulaman shaban, yace a wannan lokaci ko ina yaro matashi, wa kuntu anamu fil masjidi ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ina kwana a masallaci nake kwana, wanda wannan gaba tana nuna mana halaccin kwana a masallaci ga wanda ba shi da wurin kwana, amma matukar kana da gun kwana bai halatta masallaci a maida shi gun kwana. An gane ku, masallaci an gina shi ne domin sallah da karatun alqur'ani da ambatan Allah, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Amma dalili ne wanda yake nuna halaccin kwana a masallaci in har mutum bai maida ba abin al'ada yau da gobe. In kuwa naka dan yi bacci ne in dare ya raba ka tashi kai ibada, to wannan kuma ba laifi bane. Sai yace fara'aitu fin nawmi ka anna malakaini akhadhani fa dhahaba bi ila an-nar, yace kawai sai nayi mafalki wasu mala'iku guda biyu suka kama hannuna suka tafi da ni zuwa wuta. Sai yace fa idza hiya maqwiyatun ka qayyid bi'r, yace sai ga maka wuta a lullumke take, ma'ana nadi ce haka, yace yanda ka san wato yanda nadin rijiya yake, ma'ana haka wuta take, wutar jahannama. Ibn Umar yace wa izalaha qarnan yace sai ga maka tana da wasu kahonni guda biyu wa idza fiha unasun qad araftuhum sai ga maka wasu mutane wanda haqiqa na san su ga sunan a cikin wuta tsamu tsamu wal iyaz billah yace fa ja'altu aqulu a'udhu billahi minan nar sai na hadu ina fada ina maimaitawa ya Allah ina neman tsari da kariya da kai game da wutar jahannama ya Allah ina neman tsari da kariya da kai game da azabar wuta Ibn Umar yace na hadu ina ta maimaita wannan addu'a qala sai yake cewa falaqiyana malakun akhar muna nan a cikin wannan yanayi sai ga wani mala'ika na daban ya hadu da mu fa qala ni sai yace da ni lam tura yace karkata da hankalinka kwantar da hankalinka baka cikin su shine yace lam tura ma'ana karkata da hankalinka Ibn Umar yace da aka wayi gari sai nazo na ba ƴar uwata Hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mafalkin da nayi na ba ta labarin sa me za a yi ita Hafsa sai ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin wannan mafalki da nayi manzon Allah sai yake ce mata ni'mar rajulu Abdullahi ma dalla da mutumin kwarai dan uwanki Abdullahi law kana yusalli min al-layli ila ma a ce yana tashi cikin dare yana sallah qala salim salim sai yake cewa fa kana abdullahi ba'da zalika la yanamu min al-layli illa qalila tun lokacin da Hafsa Allah ya kara mata yadda ta fada masa wannan kikkiawar kalima wannan yabo da manzon Allah yayi a kansa bai koma yin bacci a cikin dare face zamani wanda yake dan kadan barcinsa a cikin dare kawai dan lokaci ne wanda yake takaitacce ya kara yadda daransa game da salloli na nafila da karatun alqur'ani to dan haka wannan yana nuna mana wato shine lazimtar qiyamul layl wanda lazimtar qiyamul layl ma'ana salloli a cikin dare yana daga cikin abin da ke daukaka daraja ta bawa a nan duniya da makomar salahira kamar yanda annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yabo yayi akan Abdullahi dan Umar sai yake cewa ina ma a ce yana tashi a cikin dare yana sallah dan haka kuma wannan kamar yanda bayani ya gabata ita ce sunna ta magabatan kwarai galibi magabatan kwarai in sun kai shekara 40 to sukan nade shimfuda ta kwanci maganar cewa ga shimfuda ta kwanci ta kanas mutum ya kwanta a cikin dare yayi ta barci bai ma taso ba an gane ko galibin baccin su a cikin dare rabi da rabi ne in an dan yi bakam zuwa wani lokaci kuma sai a tashi ayi ta ibada ayi ta neman kusaci zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala saboda shekaru suna ƙara tafiya kana kusantar ramin kabari duk wanda ya kusanci lahira ko me ya kamata yayi ya tanadi guzuri wanda yake mai yawa wanda yake kuma kikkiawa kamar yanda misali walillahi masalul a'la aka ce za ka yi wani bulaguro sai aka ce nan da wata uku za ku yi aka zo wannan bulaguro sauran wata guda inda mutum yana da tunani da lura kenan tun a wannan lokaci zai yi ta shirye wannan bulaguro da zai yi kenan wannan watanni da aka ce wata uku kana iya cewa a da dan sauran lokaci kamar yanda matashi zai ringa ganin cewa ai da sauran lokaci to mutuwa ko bata san haka ba amma duk da cewa aglabi wanda shekaru suka tura to amfi bashi mutuwa akan wanda yake matashi kenan don haka duk wanda yake ya shekaru sun tura kenan shine yafi dacewa a ce ya matsa lamba akan ayyuka waɗanda suke na ibada kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a duk wata na Ramadan sukan sauke alqur'ani shi da Jibrilu sukan yi mudarasa sai sun yi saukata alqur'ani Jibrilu ya karanta manzon Allah yana ji shi ma manzon Allah ya karanta Jibrilu yana ji amma a shekarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai bar duniya su biyu suka sauke alqur'ani shi da Jibrilu alaihi salam a cikin wata na Ramadan me yasa saboda kasancewar kenan ƙarshen rayuwa ya zo kenan dole ne a matsa lamba akan ayyuka na ibada za mu tashi hadisi na gaba wa ana abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل متفق عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنيه متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث أقد يضرب على كل أقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله تعالى إن حلت أقدة فإن توضى إن حلت أقدة فإن صلى إن حلت أقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان متفق عليه قوله قافية الرأس آخره وأنا عبد الله بن السلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأدئموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة متفق عليه وعنه رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة متفق عليه وتمالم الله يجيك أنسنا فتا wannan riwaya ce ta Abdullahi ibn Amr ibn al-As Allah ya kara musu yadda na fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Abdullah yace ya kai Abdullah manzo Allah ya kirayi shi Abdullahi dan Amr dan As manzo Allah yace masa la takum misra fulan kar ka sake ka zamanto kwatancin wani an gane ku kar ka zamanto kwatancin wani wannan nan ba sai ka san shi ba tunda me ake bukata mu san menene halin shi shine fa'idar wa'azi ka sani abu wanda yake na kwarai domin ka aikata ka sani abin da bai dace ba domin ka nisance shi shine yace la takum misla fulan manzo Allah yace kar ka zama kwatancin wani menene halin wannan manzo Allah yace kana yaqumul layla da ya kasance yana tsayawa a cikin dare game da yin salloli fataraka qiyamal layl manzo Allah yace sai ya fasa da yana yi amma daga baya ya fasa kaga wannan abin zargi ne ka fara aiki na alkhairi kuma zuwa wani lokaci ka dena wannan abin zargi ne wanda kwata kwata bai dace ba ga mu'mini abinda ake bukata ga mu'mini idan ya fara wani aiki na alkhairi to so ake yanace akan wannan aiki yau da gobe har izuwa mutuwarsa kuma wannan aiki shine Allah ya fi so ya fi kauna aikin da zaka yi yau kai gobe kai jibi kai gata ma'ana aikin da zaka dawwama akan sa kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada yake cewa ahabbul a'mali ila Allah ma dawama alaihi sahibuhu aw kama qala ko kuma ahabbul a'mali ila Allah adwamuhu wa in qalla ko kuma adwamuha wa in qalla manzo Allah yace mafi soyuwar ayyuka agun Allah subhanahu wa ta'ala mafi dawama ko mun kankantar aikin shine Allah ya fi so dan haka yace la takum misla fulani manzo Allah yace kar ka zama kwatancin wani kana yaqumul layla wannan nan da ya kasance yana tashi cikin dare yana salloli manzo Allah yace fataraka qiyamal layl wato sai ya daina kiyamun layli. To dan haka anan jan hankali ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma Abdullahi dan Amr, wanda wannan jan hankali ya hada muminai gaba daya har zuwa kiyama. Kuma wannan bai kebanta ba da kiyamun layli. Duk wani aiki na alkhairi idan muka fara, to abin da ya dace mu nace akan wannan aiki, mu lazumce shi har mutuwa ta cin mana, kamar yadda Allah ya ce mana wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ka ci gaba da kadaita ubangijinka a cikin ibada har mutuwa ta cin maka. Don haka ba a buƙatar mumini ya zamanto ya fara aiki na alkhairi, aiki na ibada, zuwa wani lokaci kuma ya daina ya watsar. In ka saba azumin litinin da alkhamis so ake kullun ka nace akan shi har mutuwa ta cin maka, ka saba tashi a cikin dare kana nafilfili to so ake ka nace akan wannan nafilfili har mutuwa ta cin maka, ka saba yin sallar wallaha ko kuma nafilfilin da ake kiransu ar-rawatib, waɗanda wasu suna gabanin wasu salloli na farilla, wasu kuma bayansu, kamar yanda ake yin raka'a 12 a tsawon yini da dare, huɗu kafin azhar, biyu bayan an gama azhar, biyu bayan magariba, biyu bayan isha, biyu gabanin sallar asuba, wanda ake kiransu raka'atul fajr. To so ake mumini ya nace akan waɗannan nafilfili, sakamakon duk wanda ya nace akan su, kamar yadda Ummu Habiba ta rawaito mana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yake cewa sakamakon wanda ya nace akan waɗannan nafilfili raka'a 12 a tsawon yini da dare, Allah zai gina masa gida na musamman a aljanna. To dan haka dai a takaice wannan hadisi yana kwadaitar da mu akan lazumtar kiyamul layl. Farawa mutun ya watsar wannan abin zargi ne, kamar yadda yanayin mu a yau, wasu daga cikinmu ko kuma mu ce mafi yawan kiyamun layli kawai sai a cikin wata na Ramadan, da zarar Ramadan ya wuce shikenan kuma sai baɗi, mafi yawan mu haka muke. Shi kuma al'amari ne wanda ana buƙatar mumini ya zamanto duk dare na Allah zaka tashi kai nafilfili, in ma kai a farkon dare ko kai a tsake tsakin sa ko kuma kai a ƙarshen dare, wanda yi a ƙarshen daren shine yafi dacewa. Kuma kamar yadda za mu iske, ita fa kiyamun layli abu ne fa mai sauki, ba wani abu bane ba wanda yake mai yawa. Don haka karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karantarwa ce wadda take mai sauki, kamar yadda wannan addini dama akan sauki Allah ya gina shi. Kamar yadda za mu iske hadisi, Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a cikin wani wata ba ko a Ramadan, ta ce manzon Allah baya dadawa akan raka'a 11, 11 kadai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake, tare da cewa hadisin Zaid ibn Khalid al-Juhani shi ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi raka'a 13. To wannan in raka'a 11 zaka yi, ka kaddara cewa daga alamtar kaifa zuwa nasi zaka yi, duka minti nawa zai dauka, duka kiyamul laylin minti nawa za ta dauka, yan mintuna ne waɗanda suke takaitattu, kuma sai lada wanda yake mai girma, kuma ka samu daukakar daraja da matsayi a rayuwarka ta duniya kafin makomarka lahira. Saboda duk wanda yake son ya samu daukaka a rayuwarsa ta duniya kafin makoma lahira, hanya daya wadda take mafi sauki shine tashi a cikin dare mutum yayi tanafili yana kusantar ubangijinsa subhanahu wataala. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana, fa innaka lan tasjuda sajdatan illa rafa Allahu bika illa rafa'aka Allahu biha daraja aw kama qala. Manzon Allah yace ba za ka yi sujada face sai Allah ya daukaka darajarka a matsayin a sababin wannan sujada da kai. Sujada kawai in kai sai Allah ya daukaka darajarka. To dan haka anan shine yace ya kai Abdullahi la takum misla fulani. Manzon Allah yace kar ka zama kwatancin wani. Kana ya kumun layla, wannan nan da yana tashi a cikin dare yana salloli. Manzon Allah yace fataraka kiyamul layl wato sayyidina, ma'ana ya fasa ya watsar kwata-kwata. Wannan hadisi ne muttafaqun alai. Hadisi na gaba hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa zukira inda annabi sallallahu alaihi wa sallama rajulun, yace wata rana abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ambata labarin wani mutum nama lailatan, wanda yayi bacci tsawon dare gaba dayansa tun daga farkon dare har ƙarshen sa, hatta asbaha, manzon Allah yace har sai da yake lokacin asuba, da ya kwanta bai tashi ba har sai da asuba take, alfijir yake to, wanda mu ko yau sai rana ta hutu, to shi wannan fa ana nihi fa hatta asbaha, sai da kenan asuba tayi, ma'ana alfijir yake to. Qala sai manzon Allah yake cewa zaka rajulu, wannan mutumin, manzon Allah yace bala shaytanu fi uzunaihi, yace shaytani ne yayi fitsari a cikin kunnuwan shi, aw qala fi uzunihi, ko kuma manzon Allah yake cewa shaytani ne yayi fitsari a cikin kunnan shi, shi yayi bawali a kunnan shi, dan haka tunda ya kwanta bai falka ba sai da alfijir yake to, wali yazi billahi, kaga anan wannan ita ce wato gafala raukana, in kaji an ce raukanan ne mutumin da zai kwanta tun farkon dare, misali a cikin dare mutum ya kwanta kawai ba zai falka ba sai alfijir ya keto, to wannan ya samu raukana, ina ga wanda kuma sai rana ta hutu, wani yazi billahi, to shine annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana sababin wannan nauyin bacci da yayi, shaytani ne yayi bawali a cikin kunnuwansa, don haka bai falka bai tashi a cikin dare na filfili har sai da alfijir yake to. To dan haka wannan hadisi yana nuna mana cewa qiyamul layli wani tsaro ne da kariya da bawa ke samu game da shaytani, duk wanda zai tashi yayi qiyamul layli koda ya koma bacci to shaytani ba yanda za a iya kusance shi, amma haka mutum ya kwanta ba tare da yayi qiyamul layli har akai lokacin da alfijir yake to, to wannan shaytani yayi galaba a kan shi, yayi bawali a cikin kunnuwansa, dan haka wannan yana daga cikin hanyoyi na samun kariya game da shaytani, in har ka tabbata ba za ka samu falkawa a tsakiyar dare ko ƙarshen dare to kar ka sake ka kwanta ba tare da kayi nafilfili kayi qiyamul layli, tun farkon dare kayi nafilfilinka, in ma ka tabbata da zaran ka je gida kawai kwanci za ka yi to bayan ka gama sallar isha kayi nafila raka'a biyu da ake yi bayan sallar isha, to tun a wannan lokaci kana iya zawwa da nafilfilinka kayi shafa'inka da wuturi in yaso in ka je gida ka kwanta, ko kuma in ka je gida kafin ka kwanta a nan ya kamata a gida kayi nafilfilinka, domin ita sallah ta nafila a gida tafi dacewa sama da yinta a masallaci. Kenan a takaice abinda muke so mu gane, in har ba za ka iya falkawa a tsakiyar dare ko a ƙarshen dare to kar ka sake ka kwanta ba tare da kayi nafilfili ba kayi qiyamul layli, amma in ka tabbata za ka iya falkawa a ƙarshen dare to abinda ya dace ka jinkirtar da qiyamul layli kin ka a ƙarshen dare in ka falka kai, in kuma an yi katarin cewa barci ya rinjaye ka baka samu falkawa ba har sai da alfijir yake to, to in an wayi gari kafin sallar azhar, tsakanin sallar asuba kenan da sallar azhar, bayan rana ta hudo ta dan daukaka to sai kai kokari kai nafila raka'a 12, kai biyu ka salamce kai biyu ka salamce kai raka'a 12, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Aisha take faɗa mana, in har wani uzuri ya gitta masa ko bacci ya rinjaye shi bai sami yin qiyamul layl, tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in an wayi gari kafin azhar manzon Allah yakan yi raka'a 12, saboda a cikin yini babu wuturi, a cikin dare ne ke akwai wuturi yakan yi raka'a 11. Sannan wannan hadisi yana ƙara nuna mana cewa shaytani yakan bi hanyoyi ta kowane hali yaya za a iya nisanta bawa game da bautar Allah subhanahu wata'ala, shi dai a kullun kawai hamminsa yaya za a iya zamanto shamaki tsakaninka da ayyuka na ibada, don haka in mutum ya yi bacci shaytani yakan zo ya yi masa bawali a cikin kunnuwansa, wanda wannan kuma sababin abin da yake kawo haka mutum ya kwanta ba tare da akan hali wanda yake na tsarki, ba tare da ya yi zikiri wanda yake na kwanci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu, ya nuna mana addu'o'in da idan muka yi abun kwanci Allah yakan ba mu kariya game da shaytanu da duk wani mugu, Ubangiji ta'ala yakan sanya garkuwa tsakanin mu da shi. Ya tabbata a cikin hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yarda, lakanin da shaytani ya karantar da shi yake ce masa, in ka zo gun kwancinka ka karanta ayatul kursi, idan ka karanta ayatul kursi ka tabbata cewa wani mai tsaro mai gadi daga gun Allah subhanahu wa ta'ala ba zai gushe ba tare da kai har sai an kai lokacin da zaka falka yace wala yaqrabannaka shaytanu hatta tastayqir aw kama kala yace kuma shaytani yayi ka dan ya kusance ka har sai ka kai lokacin da ka falka in dai ka karanta ayatul kursi a gun kuncinka to kaga duk wanda ya dauki wannan mataki to shaytani yayi ka dan ya kusance shi balantana har yazo yayi bawali a kunnuwansa kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin al-bara' ibn azib yake ce mana manzo Allah yake ce ma al-bara' in ka zo zaka kwanta kai arwalla cikakka irin arwalla ta sanna manzo Allah yace masa sannan ka kwanta akan hakarkarinka na dama sannan kuma ka fadi wannan addu'a Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika ragabatan wa rahabatan minka la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyika alladhi arsalt manzo Allah yace masa kai wannan addu'a to kaga irin waɗannan addu'o'i sune sababi waɗanda suke ba bawa damar tashi a cikin dare ko a ƙarshen dare domin yayin nafilfilinsa duk wanda ya dauki irin wannan matakai to da izinin Allah subhanahu wataala zai samu falkawa a tsakiyar dare ko a ƙarshen dare domin yayin nafilfili to dan haka anan shi wannan bawan Allah kamar yadda manzon Allah yake faɗa da ya kwanta aka bashi labarin cewa ai ga wani mutum da ya kwanta da dare bai falka ba har sai da asuba ta yi manzon Allah yace shaytani ne ya ba wali a cikin kunnuwansa kuma wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ke nuna cewa shaytani wato yana ci yana sha irin yanda muke ci muke sha domin duk wanda yake ci yake sha dole sai ya fitar da abin da ya ci da abin da ya sha matukar ka ci abinci ka sha wani abin sha to ka tabbata cewa sai kai bawali kuma sai kai bayan gari don haka shaytani yakan yi bawali kuma yakan yi bayan gari an gane ku don haka kenan wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da yake nuna cewa shi iblis jinsi ne wanda yake na aljannu baya daga cikin mala'iku kamar yadda Allah ya ce fasajadu illa iblisa sai yace lam yakun min as-sajidina baya daga cikin waɗanda suka yi masu baya daga cikin waɗanda suke masu sujada ga Ubangiji subhanahu wata'ala dan haka shi iblis yana ci yana sha irin yanda muke ci muna sha mala'ikun Allah ko ba sa ci ba sa sha ba sa ci ba sa sha dan haka aljannun da suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka gana da shi lokacin da za su tafi suka nemi guzuri manzon Allah yace ku je duk wani kashi da dan adam zai ci da zai gurgura ya yadda za ku same shi mafi mai mafi tsoka sama da lokacin da aka yadda shi kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana hani cewa kar mu goge bayan gari wato da arraus shine kashin doki ko na jaki da sauransu kashin jaki manzon Allah ya nuna mana cewa najasa ne shi kuma irin na doki da sauransu wannan shi kuma abinci ne wanda yake na dabobin aljannu to dan haka anan shine yace zaka rajulun bala shaytanu fi uzunaihi wannan mutum manzon Allah yace shaytani ne yayi bawali a cikin kunnuwansa kenan wannan dalili ne wanda ke nuna cewa shaytani yana ci yana sha irin yanda ƴaƴan adam suke ci suke sha a takaice dai malam ya zo da hadisin domin ya nuna mana qiyamul layli yana daga cikin fa'idar ta samun tsaro ne da kariya game da sharri na shaytani sanan hadisi na gaba hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada ya aqidu shaytanu ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama salasa uqad manzon Allah yace shaytani wato yakan yi kulli uku akan aqiyar dan wato dan uwanku ɗaya daga cikin ku manzon Allah yace shaytani yakan zo wato yayi kulli guda uku akan qiyar wato ɗayan ku idza huwa nama idan yayi bacci idan mutum yayi bacci shaytani yakan zo ya kama qiyar shi an gane ku sai ya masa kulli uku yake masa wani yakan iya cewa to ai na aske kaina da me zai yi kullum ko ka aske kanka zai an gane ku domin abu ne wanda manzon Allah ya faɗa mana cewa ya aqidu shaytanu shaydani na kulli ala kafiyati ra'si ahadikum akan qiyar dayan ku idza huwa nama idan yayi bacci salasa uqad kulli uku yake ma mutuna qiyarsa yadribu ala kulli uqdati manzo Allah yace akan kowane kulli yakan sanya masa ya buga masa cewa alayka laylun tawilun farqu kwanta kai baccinka kana da dare mai tsawo akwai saura akwai awoyi da dama haka yake sawa akan kowane kulli shine yace yadribu ala kulli uqdati yakan sanya akan kowane kulli sai yace alayka laylun tawilun farqu alayka anan bi ma'ana laka ay laka laylun tawilun farqu ma'ana kana da dare wanda yake mai tsawo farqu dan haka ci gaba da baccinka kawai wanda kar mu manta fa yanda shaytani yazo yana daddaba Bilal fa a hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa bacci ya dauke su ana cikin tafiya sun yada zango a dukar wani daji za su yi rinrimi a ƙarshen dare manzon Allah sai ya wakilta Bilal ya ce masa kai mana kiwon ketowar alfijir in alfijir ya keto ka daddaba muka ta damu aka sanya shi a cikin jama'a shi zai yi kiwon ketowar alfijir Bilal yana nafilfilin sa ya gama sai ya shinginu da taguwarsa ya fuskanci alƙibla yana jiran ketowar alfijir domin ya tayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran sahabbai shaytani sai yazo yana daddaba Bilal yana daddaba shi bacci sai ya dauke Bilal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaban tafiyar bai falka ba wani daga cikin sahabban ba su falka ba Bilal bai falka ba har sai da rana ta hudu gumin rana ya tada su Umar Allah ya kara masa yadda ya tashi a firgice da wasu sahabbai suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankalinsu a tashi ba su samu ba yin sallar asuba ga rana ta hudu wanda gumin ranar shine ya falkar da su a lokacin da manzon Allah ya ce maza kowa ya labta kayansa mu ketare mu bar wannan kwari manzon Allah ya ce domin akwai shaytani a wannan kwari wanda bayan an yi arwalla da bayan an ketare aka yi arwalla Bilal ya yi kiran sallah aka yi raka'atul fajr sannan aka zo aka yi sallah manzon Allah sai yake ba jama'a labarin yanayin abinda Bilal ya samu kansa manzon Allah ya ce na wakilta Bilal yayi mana kiwon ketowar alfajir Bilal yayi nafilfilin sa manzo Allah yace shaytani yazo yana daddaba shi yana daddaba shi bacci ya dauke Bilal Bilal bai falka ba abinda Bilal ya samu kanshi a ciki Allah ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to dan haka anan wai misali kama dau mataki ba zai zo yana daddaba ka to ina ga wanda bai dau mataki ba to shine anan yace dayan ku idan ya kwanta yayi bacci a cikin dare manzo Allah ya ce shaytani yakan zo yayi kulli uku wato a kokowar kansa ma'ana a kiyar shi in aka ce kafiya ita ce kiya kenan an gane ko ita ce ake kira kafa kiya kenan yakan zo yayi kulli uku akan kowane kulli sai ya sanya maka cewa kwanta kai baccinka kana da dare wanda yake mai tsawo manzo Allah ya ce fa in istayqaza idan bawa ya falka fa zakarallaha ta'ala ya ambaci Allah subhanahu wa ta'ala ya yi addu'a ta falkawa daga bacci irin su alhamdulillahi allazi ahayana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur da irin waɗancan ayoyi da manzon Allah yake karantawa na ƙarshen wato suratu ali imran kamar yadda yake cikin hadisin abdullahi dan abbas da ran da ya kwana a gidan maimuna matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da manzon Allah ya falka a cikin dare manzon Allah ya murje bacci daga idanunsa ya karanto tun daga fadar Allah subhanahu wa ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari laayatin li ulil albab allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar manzo Allah ya kai har ƙarshen surar da sauran addu'o'in da yi to shine yace idan mutum ya falka ya ambaci ubangijinsa subhanahu wataala in hallatu uquda ɗaya daga cikin kulli uku manzo Allah yace sai ya warware fa in tawadda idan yayi arwalla in halatu ukuda sannan kulli na biyu shi ma sai ya warware ya kunci fa in salla in ko ya tashi yayi sallah in halat ukadu dukkan gaba daya kullin kenan kulli na cikon ukun gaba daya wato sai ya warware manzo Allah yace fa asbaha nashiba sai kaga mutun ya wayi gari yana farin ciki yana walwala yana murna koda babu kwago a aljihunsa ko ba da la aljihunsa dayiban nafsi sai kaga yana mai farin zuciya farin ciki yana mai murna da jin dadi sai yace wa illa in ko mutun wato bai ba bai ambaci Allah ba a lokacin da ya farka sannan kuma bai yi arwalla bai sallah manzon Allah yace asbaha kabisan nafsi wato sai kaga mutun ya wayi gari yana da mummunar zuciya ma'ana yana mai bacin rai kaslan kuma yana cikin kiyuya kasala da kiyuya sai kaga mutun an wayi gari fa bai falka ba sai da rana ta hutu ko kuma sai bayan asuba amma sai kaga mutun yana hamma wai har lokaci yake shi menene ya janyo masa wannan kasala da kiyuya lamari ne wanda yake na shaytani dan haka dai a takaice wannan yana nuna mana muhimmancin wannan zikiri da aka karantar da mu zikiri wanda yake na falkawa daga bacci sai in ka yi shi sannan kulli na farko zai kunci in kai arwalla kulli na biyu ya kunci idan kai sallah sannan na uku yake kuncewa sai mutun ya wayi gari yana mai walwala da jin dadi da murna in ko mutun bai ambaci Allah subhanahu wa ta'ala bai yi ba arwalla bai yi ba sallah sai kaga mutun ya tashi ranshi a bace to wannan yana nuna mana yanda shi wanda ya kafirce ma ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda shi kullun a cikin yanayi wanda yake na kunci yake dan haka kar ku yi tsammaci cewa tarin kayan duniya da tarkace wannan yana ba su jin dadi da walwala a'a jin dadi da walwala da farin ciki wannan akan same shi ta hanyar ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ambaton Allah subhanahu wa ta'ala shi ke faranta ma bawa zuciya shi ke gadar masa da nutsuwa kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa ala bi zikrillahi taqma'innul qulub ku saurara da ambaton Allah ne zukata suke samun nutsuwa kaga mutun yana da farin ciki da jin dadi da murna to wannan abin da yake janyo haka kenan ambaton Allah subhanahu wa ta'ala idan mutun ya falka sannan ya kyautata arwalla sannan ya yi sallah don haka a takaice wannan hadisi wato yana nuna mana cewa shi bawa mumini yakan yi farin ciki yakan yi murna in Allah ya masa dace game da aikata abinda Allah yake so yake kauna kenan abinda yake sa bawa zai wayi gari yana farin ciki yana murna dacen da Allah ya masa ya ambaci ubangijin shi yayi arwalla yayi sallah sannan kuma wannan yana nuna mana fa'ida daga cikin fa'idodi na qiyamul layl na mutum ya tashi a cikin dare ya falka ya ambaci sunan Allah ya ambaci Allah yayi arwalla yayi sallah to wannan yakan sa mutum ya wayi gari yana mai nishadi da jin dadi da walwala kuma sannan duk mutumin da ya lazumci qiyamul layl akwai haske na musamman da Allah yake sakawa a cikin fuskar shi da zaran ka ganshi kawai ka ga mutanen Allah zaka ga Allah ya jefa maka san shi da kaunar shi a cikin zuciyarka sannan duk mutumin da yayi haka koda ya koma bacci to shaytani fa ba zai dawo ba ya masa hukulli karo na biyu wannan ho ana maganar mutumin da yayi kwanta ba tare da ya tashi a cikin dare yayi sallah shaytani yakan zo ya masa wannan kulli guda uku mutumin da bai tashi bai qiyamul layl shari'a ake ne duk wanda yayi kwanta yayi bacci bai yi ba qiyamul layl sai asuba to wannan kulli ho ya tabbata suna nan sallar asuba ma ba ta kunce masa ba abinda ake nihi sallar dare da mutum yake tashi yayi shine ake nihi dan haka so da yawa zaka ga mutum ya wayi gari yana cikin damuwa da bacin rai kenan abinda yake kunce wannan kulli uku da shaytani yake mutum ya tashi a cikin dare yayi sallah qiyamul layl kenan ba ana nihi sallar asuba ba kamar yadda hadisin yake ne kenan in ka kwanta bacci shaytani yakan zo yayi kuma me yake sa shaytani ya zo yayi wannan kullin kenan ga wanda bai dau mataki a lokacin da sai kwanta kenan in ka karanta ayatul kursiyu kai addu'o'i na kwanci ka kwanta da arwalla to shaydani ba zai kusance ka ba balantana yayi maka wannan kulli uku. In mutun ya kwanta ne ba tare da ya karanta ayatul kursi ba tare da yayi waɗannan addu'o'i da ake yi na kwanci, kenan shaydani yakan samu damar ya kusance shi. In ko ya kusance shi sai ya zo kiyar shi ya masa wannan kulli uku. In ya masa wannan kulli uku to ba abinda zai kunce wannan kulli sai falkawa a cikin dare. In mutun ya falka a cikin dare ya ambaci ubangijinsa yayi arwalla yayi sallah, to wannan kulli uku sun kunce. Koda ya koma ya sake kwantawa kafin sallar asuba, to bayan da za a yi shaydani ya dawo ya sake yi masa wannan kulli. In ko bai falka ba har sai lokacin asuba, to ya tabbata wannan kulli na shaydani suna nan. Don haka sai mutun ya wayi gari yana mai bakin ciki da damuwa tamkar an aiko masa sakon mutuwa. Sannan hadisi na gaba hadisin Abdullahi ibn Salam, Allah ya kara masa yadda, yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ayyuhan nasu, manzon Allah ya ce ya ku jama'a, afshu salama, manzon Allah ya ce ku yada sallama tsakankaninku. Yada sallama shine duk wanda ka hadu da shi ka san shi baka san shi ba to kai masa sallama, assalamu alaikum, assalamu alaikum, duk wanda ka hadu da shi. Indai ka tabbata da dan uwanka ne musulmi ka san shi ko baka san shi ba to kai masa sallama. Kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato a hadisi ingantacce ake tambayar sa ake ce masa ayyul islami khair, wace tada ce daga cikin tadodin musulunci tafi kowace, ma'ana wace ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un musulunci tafi fici sauran ɗabi'u. Manzon Allah sai yake cewa tud'imu ta'ama wa taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Manzon Allah yace ka ciyar da abinci ga mabukaci kuma ka yi sallama ga wanda ka sani da ma wanda baka sani ba. Kaga a wannan gaba manzon Allah yana nuna mana ita sallama bata ke banta ba da sai na san mutum, ko da baka san mutum ba indai ka tabbata musulmi ne to an sunnanta kai masa sallama. Kamar yanda Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda hadisi ya gabata tun a cikin babu fadlis salam, wato Ufail ibn Ubayy ibn Ka'ab yake cewa Abdullahi dan Umar ya kasance yakan jani mu yi sammako mu tafi kasuwa. Idan muka je kasuwa Abdullahi dan Umar baya wucewa da wanda yake mai karamar sana'a, shine yace lam yamurra Abdullahi ala saqqaf. Idan aka ce saqqaf shine mai saida wato bola, mai saida shara kenan, wanda kawai da gwangwanaye da wasu kwalabe da wasu menene sune yake tarawa yake sayarwa. Ibn Umar ba zai taɓa wucewa da wani mai karamar sana'a ko wani wanda yake cikin halin ciniki ko wani miskini ko ma wane ne sai ya masa sallama. At-Tufail yake cewa wata rana sai na je gun Abdullahi dan Umar sai na ce masa, lokacin nan sai ya ce mun zo mu tafi kasuwa, sai na ce masa mata suna ubisu, na ce yau mi za mu je mu yi a kasuwa. Wa anta la taqifu ala bay ala albay'i wa la tasalu anis sila wa la tasumu biha wa la tajlisu fi majalis as-suq. Kai in ka je kasuwa ba saya ba kake, ba sayarwa ba kake, ba neman farashin kaya ba kake so ka ji, kuma ba ka zama da yan kasuwa ka je ka zauna a tattauna, kawai sai ka jani mu je kasuwa. Sai na ce masa ijlis bina ha huna na tahaddath, da Allah zauna a nan mu yi hiran mu kawai, mi za mu je mu yi a kasuwa. A lokacin nan Ibn Umar sai ya faɗa ga At-Tufail sai yake cewa ya ababaqun, wanda kinaya ce ta At-Tufail, sai ya ce innama nagdu min ajlis salami fa nusallimu ala man laqinahu. Yace ka san da cewa sammakon da nake jin ka mu tafi kasuwa kawai hudan mu ga wanda mu haɗu da mutane mu yi musu sallama. Takanaso yake zuwa kasuwa kawai dan ya haɗu da mutane ya yi musu sallama, ba wani sayan abu bai kai shi, ba saya bai yake, ba sayarwa bai yake, dan dai a can zai samu tarin jama'a ya wuce da wani ya masa sallama, yanzu ka dauka a wannan kasuwar tamu ta dole ka dauki titi tun daga yamma ka ce gabas za ka yi, duk wanda ka hadu da shi sai ka yi masa sallama, kafin ka huta can akalla ka hadu da mutum kusan 100 ka yi musu sallama. To kawai abin da yake kai shi kasuwa. Me yasa yake haka? Domin manzon Allah ya faɗa afshu salama, ku yada sallama tsakankaninku. saboda shi ya da sallama yana ɗaya daga cikin abin da ke haifar da so da ƙauna tsakankanin mu'minai, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa mana, yake ce mana la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum. Manzon Allah yace ku san da cewa ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani, imani sababi ne na shiga aljanna. Sai yace wala tu'minu, ba za ku yi imani ba hatta tahabbu, sai kun kaunaci juna. Manzon Allah yace awala adullukum, yanzu bazan nuna muku abinda in kun aikata za ku kaunaci junanku. Manzon Allah yace afshu salama bainakum, ku yada sallama tsakaninku. To shine anan yace afshu salama, manzo Allah yace ku yada sallama tsakanin ku, ma'ana duk wanda ka gani sawa'an ka san sa ko baka san shi ba kai masa sallama, in ka zo gun jama'a kai sallama, in zaka gusa kai sallama, in wata bukata ta gusa da kai in ka dawo hallo ka sake yin sallama, in kana tafiya kuka hadu da mutum kai masa sallama, idan wani shamaki ya shiga tsakanin ku da shi hallo kuka sake haduwa yi masa sallama. Misali kana bin nan yana bin nan, nan kai masa sallama, wannan gimshiki ya sha makance tsakaninka da shi, hallo da zaran kun hadu hallo sake yi masa sallama, kamar yadda hadisi suka gabata wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana. Sai yace wa adimu qa'ama, manzon Allah yace kuma ku ciyar da abinci, saboda ciyar da abinci yana da matukar muhimmanci, sifa ce daga cikin sifofin yan aljanna wanda Allah ya bayyana mana a can cikin suratul insan, wa yud'imuna qa'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira innama nud'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura. Kuma ciyar da abinci yana daga cikin sababin abin da ke sa bawa ya tsallake duk wani kangi da duk wani kunci a rayuwarsa ta duniya da makomarsa lahira, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa falaqata hamala aqaba wama adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amu fi yawmin dhi masgaba. Ciyar da abinci yana abu ne wanda yake kala-kala, musamman haka kana iya shirya abinci ka gayyaci abokai da jama'a kawai su zo a ci abinci, wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke ƙara danƙon zumunci da soyayya tsakankanin jama'a. Ba ma sai mabukata ba, ko da a ce mutane mawadata ne, to ka shirya abinci ka gayyaci jama'a ka ba su ci, to mutum zai samu irin sakamakon da ake samu a gobe kiyama, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana. Shine yace wa adimu qa'ama, ku ciyar da abinci, abu na biyu kenan. Na uku sai yace wasilul arhama, manzon Allah yace ku sadar da zumunta, duk wani wanda ka san akwai zumunci tsakaninka da shi ta bangaren uwa ko ta bangaren uba, to ka ringa ziyarar shi, ka je ka gaida shi dan abin da Allah ya hore maka na kyauta kai masa. Malamai suka ce duk wanda ka tabbata cewa kun hada kaka biyu da shi zuwa kaka na uku, to ka tabbata akwai zumunta tsakaninka da shi, duk wanda kuwa hada kaka na uku da shi akwai zumunta tsakaninka da shi. Sannan sai yace wasallu bil laili, manzon Allah yace ku yi sallah a cikin dare, wan nasu niyamun, halin mutane suna bacci, kenan mafi yawan jama'a suna bacci, ku kuma ku tashi ku yi sallah a cikin dare. Manzon Allah yace tadkhulul janna bi salami, za ku shiga aljanna a gobe kiyama da aminci, za ku shiga aljanna da aminci. Wannan hadisi malam ya zo mana da shi domin ya nuna mana qiyamul layli sababi ne daga cikin sababa na dacewa da aljanna a gobe kiyama, domin cewa wasallu bil layli wan nasu niyamu, ku yi sallah a cikin dare, halin mutane suna bacci. Sai ce tadkhulul jannata bi salam, za ku shiga aljanna bi salamin, in ma ka ce da sallama, kamar yadda Allah ya nuna mana sallama ta yan aljanna, salamun alaikum ibtum fadkhuluha khalidin, haka mala'ikun Allah za su ringa ma mu'minai sallama, su ma mu'minai za su ringa yi. An gane ku, shine yace tadkhulul jannata bi salamin, za ku shiga aljanna wato bi salamin da aminci, ma'ana Allah zai kubutar da ku game da duk wani kangi da duk wani kunci. Nan insha Allah za mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilayk.